أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا إن وما صارم ونكو سيدنا نيسا إن أمكو سلم إذن تأدين مسلم تشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar diwanin Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda amana na a cikin diwanin shi na farko na wato shine Taysirul Usul, kuma zamu tashi a farkon Haruful Mimi, harfi na mimun, wanda Sheikh radiyallahu anhu yake cewa Haruful Mimi harafi ke na mimun. Muhammadu Abdullahi ghairu mushabbahin bihi basharun marra madhalika safihi. Yace Muhammadu, annabi Muhammadu Abdullahi, bawan Allah, ghairu mushabbahi, ba abun kamantawa bane, sai kace ghairu mushabbahin bihi basharun, ba abun kamanta mutun da shi bane. Marra madhalika, duk wanda ya nufi haka, sabbi ka wawantar da shi, ka ce mashi wawa duru. Wato ne yace Muhammadu Abdullahi, Muhammadu bawan Allah, ghairu mushabbahin bihi basharun, shine matsayin khabarin mutadin kenan, ko shine ghairu mushabbahin bihi. To haka Muhammadu, Muhammadu sunan da ya fada, Abdullahi kuma sifar Muhammadu din, ko shine yace Muhammadu, shi Muhammadu Abdullahi bawan Allah, wato bawan Allah nan, ko manzo Allah kinan ban dake shine hakikanin bawa, ko kamar yadda muka fada manzo Allah sallama yana jin dadin Allah madaukin sarki ambaci shi da sunan shi Abdullahi din. Eh, irin su subhana allazi asra bi abdihi, irin su wa innahu lamma qama abdullahi, irin su tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira, duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin dadin wannan kalma ta abdullahi da Allah yake jinginawa gare shi. To Muhammadu Abdullahi, Muhammadu bawan Allah, ghairu mushabbahin bihi basharun, ba abun kamanta mutun ne da shi, wai ma'ana ka ce manzo Allah mutun ne kamar kowa, to ba haka bane. Man rama zalika, duk wanda ya nufi haka, ma'ana ya nufi cewa manzo Allah mutum ne kamar kowa, shi wace safi, to kamar da shi wawa, in kana bi dan dolo wawa marar wayo takwali, to da kaji mai cewa manzo Allah mutum ne kamar kowa, to shine kaga nan Sheikh radiyallahu anhu yayi raddi ga masu ce mashi ba su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kamar kowa, ko yace duk wanda ya nufi cewa shi mutum kamar kowa, to safi wawantar da shi wawa ne wannan mutum, in kana bi dan wawa da an ce zana sifar dolo wawa, rubuta wanda ya ce manzo Allah mutum kamar kowa. To Allah ya kare mu, saboda haka manzo Allah ba wai ana nufi ba mutum bane, a mutum ne amma ba kamar kowa ba, shine mana mutum ne ba kamar kowa ba sallallahu alaihi wasallama. Domin dai shi manzo Allah sallama yana tafiya girgije nabi na mai innuwa, kai in kamata ne kai ma yi haka nan mu gani. Manzo Allah sallama in ya taka dutsi ana ganin sawun sa, kai ma taka dutsi mu ga sawun ka mu gani. Manzo Allah sallama bai taba yin hamma ba, kai ma ka bayin hamma ko ta sati daya mu gani. Manzo Allah sallama kuji bai hawan jikin shi, kai ma ko da yini daya ne kar kuji hawan jikin ka mu gani, ko da sauran dai abuwa na khasa'is da wannan da Allah madaukin sarki wa manzo Allah, wanda shi kadai ke bantar su ba, to kai ma kai so mu gani. Oh, ashe ba kamar kowa bane kenan, saboda haka sai ka ji ana jawo ayar cewa Allah madaukin sarki yana fada cewa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya, qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya, wai ka ga masu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ni mutum ne irin ku amma ana yi mana wahayi. To ayata ayar da kanta take raddi ga wanda yake cewa kamar kowa din, tunda ta ce mutum ne kamar ku amma ana mana wahayi, kai ma yuha ilaika, ana ma wahayin to awwa, kai ba yuha ilaika bane, to ashe kenan ba iri ne bane kenan, mutum ne kware da gaske, ba aljani bane, ba mala'ika bane, amma ha ba kamar kowa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To shine Muhammadu Abdullahi, Muhammadu bawan Allah, ghairu mushabbahin bihi basharun, ba abun sifanta mutum ne da shi, ba abun kamanta mutum ne da shi ba, ma'ana mutum ne ba kamar kowa ba. Man rama zalika, duk wanda ya nufi haka ya nufi ce maka manzo Allah ai mutum ne irin kowa, daidai da kowa, to sifi kamar da shi wawa, shi yasa da makafirin da suke gaya ma annabawan su hakan nan, ko irin suna ga annabi Musa da annabi Haruna anu'minu li basharaini mithlina wa qawmuhuma lana 'abiduna, sai mu iman da mutum biyu irin mu ko irin su annabi Salihu annabi Shu'aib duka dai da sauran dai annaba annan da aka yi, zaka ji haka suke ce musu, suna ce musu ai ma anta illa basharun mithluna din nan da sauran su. Fahu sifatun shabbahatuhu bismi fa'ilin wa laysa bi shibhi al-mustafa ghayru 'aynihi, shewa yace fahu sifatun shi manzo Allah sai fa ce shabbahatuhu da na kamanta shi bismi fa'ilin da sunan fa'ili ma'aikacin, amma ku sani kuma wa laysa bi shibhi al-mustafa ba wani wanda ya kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ghayru 'aynihi in ba ainihin shi manzo Allah da kanshi din ba sallallahu alaihi wasallam. Wato yace fahu sifatun shi sifa ce shabbahatuhu, amma na kamanta ita wannan sifa din bismi fa'ilin da sunan fa'ili din. Wane ne fa'ili? Ai Allah subhanahu wata'ala shine ko? To Allah madaukakin sarki muka duba shine mai bayarwa ko? To Allah shine mai bayarwa, to amma kuma kasancewa shine mai bayarwa, amma kuma sai ya ce manzo Allah shi karabawa. To yanzu in ka samu kenan ta hannunwa ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin hadisi ko ingantacce Allah huwal mu'ti wa ana al-qasim, Allah shine mai bayarwa ni kuma ni ne mai rabawa. To tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai rabawa, to in ka samu kenan wa baka ta hannunwa ka samu hannun manzo sallallahu alaihi wasallam, to shi yasa ce na kaman shi Allah shine fa'ilin wa, don shine ga hakika mai yi, to amma kuma sai dai kuma manzo Allah sallallahu kuma shine wanda Allah madaukakin sarki wa tajalli watan wanda ubangiji madaukakin sarki ba za a tunkari Allah subhanahu wataala tare ba dole sai an bi ta hannun manzo sallallahu, saboda haka shi yasa ya ce sifa ce shi ya wata rahama ta Allah, ko tunda kaga rahamar Allah ai manzo Allah shine rahama Allah din, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ana rahmatul muhdatu, inji shi da kanshi sai sama ce rahama ce wanda Allah ya ba kyauta. To ai kaga shi sifa ce kenan wanda rahama ce ta Allah madaukakin sarki, shine sifar rahamar Allah subhanahu wataala wanda gare shi ake rabawa a samu. Kuma ai kaga wane ne alhadi? Ai Allah shine hadi ko? To amma kuma ya ba manzo Allah wannan sifar ko? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kaga kenan manzo Allah kenan sallama da ire-iren su, kaga ai Allah shine mai wadatarwa, amma zaka ji yana cewa wata ayan nan ko wa ma naqamu illa an aganahumullahu wa rasuluhu, illa an aganahumullahu wa rasuluhu. To kaga ni to da irin wadancan din, kaga ai Allah shine gani won, amma kuma sai gashi yana magana manzo Allah watan ya wadata shi ma ko? To kuma kaga irin izza, ai manzo Allah madaukakin sarki shine al-aziz ko? وقل ان العزه لله جميعكم فما تشي ولله العزه ولرسوله سنه يتشي وللمؤمنين كو تو كاغا ولرسوله كاغا منزال الله سما تو كاغا اي شي الله شيني اصلي شيني فايليكو ان ذا ابان دا يسا كوما ذا قاري تبتر دا هكان زين كان دوبا الله مدوكين سركي منزال الله سلام ابو سي يي ابو سي الله يتشي شيني يي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ba kai ne kai jifa ba Rasulullah sai da kai jifa Allah ne yayi, kuma manzo Allah ne yadda muke tsakuwa ya jefi kafirai da ita, amma Allah ya ce shi ne yayi. Kaga shi don an ce sifa ne shi wanda na kamata da sifa ta fa'ili, ba wai ana nufi misali wai an mai da manzo Allah Allah ba, ba shi yake nufi ba. A wai akwai aro na sifofi wadanda Allah subhanahu wataala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din, irin su innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah, masu yi ma mubaya'a ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ne suke yi ma mubaya'a din. Kaga ai duk waɗannan aiki ne na Allah ko? Subhanahu wata'ala watan manzo Allah ne, sai Allah ya ce kuma shine yayi. Sai Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah ne sama hannun su sahabbai wanda mubayar da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sannan ko bayan wannan duka jama'a karar maga hadisi sahihi kuma shi ma ko wanda yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi, hadda zuwa kashin hadisi. Duk wanda yake kusanci zuwa ga manzo ubangiji madaukakin sarki da nafilola, to Allah ya ce sai na zamo ji ne, na zamo watan ganin shi, na zamo hannun shi da yake damka da shi, na zamo kafar shi da yake tafiya da ita. Misali ai kaga na hadisi ne sahihi, saboda tsananin kusanci, to in mutu ya kai wannan muqamin sai ya ce wala in sa'alani law yanahu wala in ista'azani law izanahu, ya ce wallahi in yarruki ni zan bashi, in yanne mai tsari kuma zan tsare shi. Saboda me? Saboda ya kusanta da Allah subhanahu wataala, matukar kusanta, ganin shi na Allah ne, ma'ana bai ganin abin da yake bai halitta ba, hannun shi na Allah ne, ma'ana baya taba abin da haramun, duk abin da Allah ya ce kar a taba bai tabawar, an bayyana kawawan shi baya tahiyar su wani wuri haka dai. To ai manzo Allah haka yake kuma sallallahu alaihi wasallam ko? Shi ma ya koyar da haka din. To ashe kaga an ce fa husi fudun, shi sifa ce shabbahatuhu wanda na sifanta shi bismi fa'ilin da kuma suna na fa'ili wannan ba wai wani gulmi bane don ba wai ana nufin Allah bane a'a ana nufin kusanci tsantsar kusancin shi da Allah subhanahu wataala ne sai shi wace wa laysa bi shibhil mustafa ba wani mai kama da manzo Allah gairu ainihi in ba ainihin shi ba wai a ce ga wani wanda yayi kama da manzo Allah ta haƙiƙa can watan a ce wannan shine haƙiƙanin irin manzo Allah tsura to shine ce a sai shi manzo Allah din sai dai kace in an tambaye ka yanda za a tambaye ka wai wayi kama da manzo Allah haƙiƙa sai kace shi manzo Allah da kanshi shine kama da manzo Allah da kanshi koko yawa amma ba wai ana nufin misali yanzu kamar daga cikin waɗanda aka samu ko waɗanda Allah madaukakin sarki yayi su da wani bangare na sifar manzo Allah sama ba shi yake nufi ba ko tunda ai mun sani akwai Ja'far ko Ja'far ibn Abi Talib Ja'far dayyar kenan ko mun faɗi wannan hadisi a baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi dabi'a tai ta yi kama da dabi'a tai kuma sifa tai ta yi kama da sifa shi ko wanda haye ji dadi yana murna yana tumami saboda jin dadi manzo Allah ya ce mashi yayi kama da shi ya to ba irin wancan ake nufi ba an fahimta ai wancan ba haƙiƙanin manzo Allah a sifa ce ta zahiri ko yawa ba haƙiƙa ainihin duk abin da manzo Allah yake kunshi da sunan sirra tsakanin shi da ubangiji ba shi yake nufi ba da irin su sayyidina Hassan wa Husayn ko kaga ai duka sai da Fatimatu radiyallahu anhum kaga ai duka sun yi kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to haka don an ce misali kamar ga wani sheikhi babban malami wani wali daga cikin jikokin manzo sallallahu alaihi wasallama dan an ce misali yayi kama da wani bangare ko inda jikin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi bane dan a ce ya kama da manzo sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin wai ainihin haƙiƙanin wata manzo Allah din ba a ana magana sifa ce ta zahiri an fahimta yawa to shine yake nufin cewa to ga haƙiƙa walaysa bi shibhil mustafa babu kamar manzo Allah can a boye haƙiƙa gairu ainihi in ba ainihin shi manzo Allah din ba sallallahu alaihi wasallam muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahihi yadda yake jami'ul kauni an hamli kaunihi yace muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lam ya'rifu ghayru ilahi wani ubangiji ne bai san shi ba jami'ul kauni jami'ul kauni dukkan ta halitta yadiku tana yankunci an hamli kaunihi daga daukar hakikanin kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yace muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lam ya'rifu ghayru ilahi wani ubangiji ne bai san shi ba wai ma'ana wani wanda ba Allah ba bai san hakikanin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi saka ji wai sulkana ni ko yake ga masahabbai sayyidina Umar radiyallahu anhu ko yake ce musu ayyubu husan komai cikin manzo Allah ba innuwa ce dai kawai suka sani to kace ka san haƙiƙanin manzo Allah sallama to ba zai yi ba sai dai ka san abinda ka sani wanda Allah ya sanar da kai ya wanda zaka samu wani sirri ciki shikenan da kai ma ka dauka amma kace ka san haƙiƙanin iya daraja da matsayi na manzo Allah ko alama sai Allah subhanahu wataala wannan in ma sirri ne tsakanin shi da ubangiji ba wanda ya san shi ko kamar yanda yake faɗa hadisi cewa li waqatun ma'a Allah la yas'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ni ina da wani lokaci tsakani na da ubangiji madaukakin sarki babu wani mala'ika ko wani manzo don kusanci da ubangiji wanda yake wato ya san abin da muke shiki da Allah subhanahu wataala to manzo Allah ba wanda ya san haƙiƙanin shi Allah shine muhammadu annabi muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahi wani ubangiji ne bai san shi sani na haƙiƙa ba saboda haka jami'ul kauni dukkan halittar duniya gaba daya kakab yadhiqu tana kuntata an hamle kaunihi daga daukar haƙiƙanin kasantuwar manzo Allah a ce haƙiƙanin ka to wannan haƙiƙanin sanin manzo Allah din gaba ɗayan shi to ya kuntata ga halitta ba ta iyawa wa ita nan shi yasa kaji al-Imam Al-Busiri yake faɗa ko famu lagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim iyakar abinda mutum zai sani kurum yace dai mutum ne ba aljanni bane shi ba mala'ika ba amma dai sai dai kuma wa annahu khairu khalqillahi shine fiye halitta Allah baki daya kullihim dukkansu iyakar sanin ka bakin nan abin da zaka faɗi kenan amma ka ce haƙiƙanin manzo Allah ka gane shi wa kai nan Allahu akbar ta'arrafa fihi al-haqqu wa huwa munakkarun mudal samu sirrin la yarimu bi qudsihi shi wace ta'arraf al-haqqu sai ka ce ta'arraf al-haqqu Allah ya sanar da halitta kai dai fihi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa munakkarun shi ko manzo Allah boyayye ne shi mudal samu sirrin mai boyayyen sirri wanda la yarimu bai gushi ba bi qudusihi da tsalkin shi wato yace ta'arrafal haqu Allah madaukakin sarki ya sanar da halitta kai ne fihi a cikin sha'anin manzo sallama wato Allah madaukakin sarki ya sanar da halitta ne amma da manzo Allah ko tunda ai ba isa a san Allah ba sai da manzo Allah sallama ya ko sai ta hanyar shi don shine ya sanar da mu Allah subhanahu wataala har muka san abin da muka sani ko to shine yake nufin Allah ya sanar da kai ne da manzon Allah sallama kuma in muka ji ko hadisin da muka karanta din nan wanda muka ce wanda sufaye sun tafi akan shi sosai da gaske ko wanda yake cewa yana cewa watan kuntu kanzan ko makhfiyan ni taskace na kasance taskace ne jobin gijin dauke sarki wata ki buyayya to amma fa ahbabtu an watan shine kuntu kanzan makhfiyan lam urab wanda ba a sanne ba to shine sai Allah madauke sarki fa ahbabtu an urafa sai su a sanne din don haka fa khalaqatu khalqan fa bi arafuni sai ne halitta wata halitta shine manzo Allah sallama to da shine sun ka sanne to kaga wato wannan shine wanda ubangiji madaukin sarki kaga ya sanar an san shi ne ami a cikin manzo Allah sallama ya halicci manzo Allah ne sallama domin a san shi saboda me dai halicci manzo Allah sallama sannan da sauran annabawan da manzanni da aka yi to sai ya zama suna karkashin jagorancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga shine jagora shine shugaba ko to har yanzu dai kaga duk wanda zai sanin Allah to ta karkashin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ta hakin shi aka halicci halitta gaba daya sannan har ta san Allah din subhanahu wataala to kuma kaga ai wannan dai abu ne dai wazihi ba wanda yake sai ce ya san Allah amma ba ta hannun manzo Allah ba kuku sallallahu alaihi wasallam waye sanar da kai akwai Allah din waye zo maka da alqur'ani da hadisan da suke magana Allah shi ya halicci samai da kasai ya halicci al'arshi da kursiyu ya halicci mala'iku da tawaru da lana da wata da sauran halittun da annan kasa mutane da aljanu da dabbobi da bishoyi da duwatsuna da komai da halitta baki da wane ne wanda ya sanar da mu cewa Allah shi ya haka din kuma shine ya wajaba abota ma ai manzo Allah shine ku to ta ina mun ga sanin haka din to ta hannun manzo Allah to ta arrafa fil haqu ubangiji ya sanar da halitta a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hawa muna karu amma kuma shi manzo Allah kuma gashi mai buyayyen daraja ce mutun ya ce ya san iya daraja ta kuma ba a sani ba don hawa wa shi manzo Allah muna karu mai buyayyen daraja ce mu dalasa mu sirrin mai buyayyen sirri ne tsakanin shi da ubangiji wanda la yari mu bai gushe ba kuma bai kudusi da tsarki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsalkatacce tsaftatacce ne mai tsalki ne baya da watan datti na zunubi ko wani abu ko dan kadan manzo Allah sallama baya da shi ya mudarsa musirin saboda haka manzo Allah boye ne a dare da shi ba wanda ya sai san hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai a zahiri ne aka san shi kamar yadda zamu jin shi wannan gaba zai ga mana din a zahiri an san manzo sallama amma a batinin shi a ci duka an san shi gaba daya to wannan kam sai Allah subhanahu wataala to shine wahawa muna karun shi boye ne mai buyayyen daraja ne ma'ana darajojin shi ma'ana ana rufin can a boye suke ba wanda ya san hakikanin iyakar su shine ma'ana mai boye daraja din a watan wacan ta karshe din daka shi madalsa mai sirri ne mai koyin sirri la yadi mun baya gushewa bi kudusi da tsalkin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muhammadu shamsul haqqi fadlan wa shuhratan fa huwa al-alamul ma'ruf aynu tanazzuhi yace muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shamsul haqqi shine ranar gaskiya fadalan a wajen fadala fifi ku kenan wa shuhratan da kuma wajen shahara fa huwa al-alamu shi manzo Allah shine tuta madaukakiya al-ma'ruf wanda yake abun sani ayinu tanazzuhi kuma shine ayinin tsalki din wato manzo Allah shine rana wai ma'ana ya kamanta ne da rana ai saboda ita rana ita dan adam ya sani kuma ita hankalin shi ka iya kamawa ita take fitowa ta ga mai gidan kowa ta shiga garin kowa ta shiga to wai haka manzo Allah yake fadalan a wajen fifiku ai rana tana daraja ga halitta ku tana da fifiku ga halitta ku tana sama kuma da girmanta da haskenta wasu wurin da kuma shahara kowa ya san ta ko to manzo Allah shi ya wuce wannan din ba an fahimta saboda haka duniyar ƙasa da duniyar sama ta mala'iku duka kowa ya san wane ne manzo sallama har aljanna ru an san wane ne manzo Allah sallama to saboda haka shi Muhammadu manzo Allah shamsul haqqi shine rana ta gaskiya shine rana gaskiya fadala a wajen fifi ko wasu wurin da kuma wajen shahara shuhura bahul alam manzo Allah shine tutan nan dogowa mai tsawo al-ma'ruf wanda yake sanan nadin nan tuta ce sananna na a zahiri manzo Allah an san shi sananne ne a zahiri amma a batini ne can duka abinda Allah ya kunsa na alkhairi na darajoji a cikin shi to shi ne ba ya gane hakikanin su din to amma dai a zahiri fa hul alamu shi tuta ne na wata madaukakiya a zahiri al-ma'ruf wanda yake abun sani ayinu tanazzuhi kuma shine ayinin wata tsalki wato tsalkakake ne tsaftatacce ne ba ya da datti ko mi karamcin shi sallallahu alaihi wasallama jamadatu hadzal kawni tadri muhammadan kazal udum wal ajam min ba'd urbihi jamadatu hadzal kawni sandarrun wannan halitta tadri muhammadan ta san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka kazal udum haka nan dabbobi wanda ba su magana wal ajam da bai bayi shine mutanen da ba larabawa ba min ba'di urbihi ba lalabawa nashi to duka sun san manzo Allah sallama shi wace jama'atu hadal kauni sandarrun wannan halitta ta diri muhammadin ta san manzo Allah sallama wato sandarru kamar irin abin da ya shafi duwatsuna bishiyoyi da ƙasa kanta ma duka duk sun san wani ne manzo Allah sallama ko to da dai ai suna nan Brigitte ya wannan mun ga ce shagalta zamu yi da ambaton su karatun sai mun ya mun dai jiya ba a baya bishiyar da manzo Allah sallama ya kira ta tazo kuma tazo yace aje a ce yana kiranta kuma tazo ko shine wanda Imam Busiri yake cewa ja'ad li da'awati la ashjaru sajiratan tamshi ilayhi ala saqin bil aqdami kaga wannan bishiyar ce sai tazo manzo Allah ya kira ta ashi ta san wani ne manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama dutsi manzo Allah sallama ya faɗa cewa na san dutsin da in zan wuce yana gaishe ni duwatsuna har gaiso suka manzo Allah sallama ko kuma shi yasa kaga suna so ne har manzo Allah ya shaidu ga dutsin Uhud ko yake cewa hudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsin Uhud yace dutsi ne wanda muna yana son mu muna son shi Allahu akbar kuma manzo Allah sallama ya damki tsakuwa kananan tsakuwa ga hannun shi kuma ta yi tasbihi a hannun shi kaga jamaratu hazal kawani tadri muhammadan kenan ta san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kazal ujum haka nan dabbobi watan dabbobi wanda gasu amma sai dai ba su yi magana ko su raquma su shanu su jakai su dawaki da sauran dabbobi wanda ba su magana ga rayuwa amma ba su magana ko to ai dumun sani ga raqumi mun jaka a lokacin baya ko wanda ya kawo ku kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yanke shi din dumun ji shi haka mun ji wannan da sauran dai duka dai wanda ba mu shigalta da ambaton su kai karatun da mai ta tsawo da yawa to duk sun san wani ne manzo Allah sallama shine kazal ujmu haka nan dabbobi wanda ba su magana wal ajamu da kuma sauran mutane bai bayi in ka ji an ce ajam ko kuma an ce watan ajami ko wai mutunan da bai iya larabci ba wanda ba balarabe bane shi ba saboda haka yanzu a wajen Allah madaukakin sarki kai da ba larabci kakai ba ba ka jin larabci ka abobawa in turancin duniya ga kai ka kago shi to inda baka san larabci ba bobawa ne kai an fahimta sabanin yanzu wanda wasu ka kallo in baka yi turanci ba shikenan kai ne wani abin a'a su ne wasu bai bayi din su ne wasu wawaye can an fahimta saboda haka wanda duk bai iya larabci ba shine bobawa dan ka iya turanci ka iya wani kalar yare can faransanci chinanci da sauran abubuwa duka wannan duk ba wani daraja ce can ba amma dai iya larabci larabci shine yaren alqur'ani larabci shine yaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama larabci shine yaren in aljanna to ai ala ai ko magana ta kare ya ka dauka ka kenan saboda kai an ga ta lahira ba za a ce maka wace siyanin ba ko alama yawwa saboda kai ba shi za a yi ba to wannan shine al'ajamu kenan shine wal ajamu da bai bayi ma'ana duk wani mutun ko baka fata ne shi ko farin fata ne shi in dai ba balarabe bane ba lalaci yake ba to sunan shi babawa shine wal ajamu din min ba'da urbihi ba lalabawan nashi duka to wadannan sun san wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam تنكر معروفا لدى كل عاقل بما عرف المختار الا بنفسه تنكر منزا الله يا بويا درجه شي معنا حقيقه نجي تا بويا غالتا تنكر حقيقه نجي منزا الله تا بويا شي منزا الله يا بويا اما كما معروفا شي سننه ني لدى كل عاقل نانغون دوكان مي هانكلي واتو عارفي كينن مسنن الله مسنن منزا الله صلى الله عليه وسلم شي معنا عاقل دي shine aqilu mai hankali din masanin manzo Allah sallama wanda yake akwai soyayya cikakkata ta manzo Allah sallama a rayuwar shi to shine tana kar manzo Allah ya buya a darajar shi ta buya ga duk halitta gaba ɗayanta a ce duk sun san ina darajar shi ma'rufan kuma shi sananne ne da kulli aqilin nan gun dukkan wani mai hankali ma'ana arifi masanin Allah don haka fama urifal mukhtar ba a sanin manzo Allah sallama illa bi nafsi sai da kanshi wai ma'ana matukar ba sirrin soyayyar manzo Allah so na gaskiya a cikin zuciya to ba a sanin manzon Allah saboda haka sai da manzon Allah ake sanin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam amma matukar ba manzon Allah cikin zuciya to ba a sanin shi fa a san da haka to da haka fa ma walifal mukhtar ba a sanin manzon Allah illa bi nafsi sai da kanshi fa minna atana mursalan wa huwa rahmatun min Allah maula al-khalqi azim bi khulqihi fa minna daga cikin mu ne mu ɗan adam mutane atana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana mursalan yana abin aikowa wa huwa rahmatun shi manzon Allah rahama ne min Allah daga Allah maulal khalqi ubangijin halitta a azim bi khulqi kai kai mamaki da girma da dabi'an halayen manzo sallama wato yace fa minna daga cikin mu ne mu ɗan adam mutane kenan atana manzo Allah ya zo muna mursalan yana matsayin manzo wai ma'ana ba daga cikin mala'iku bane ba ba daga cikin aljanu bane ba daga cikin wata halitta bace a'a shi manzo Allah daga cikin mu ɗan adam don Allah ya bamu daraja mu samu tsayi mu samu albarka kuma mai alfahari Allah madauki saki ya aiko manzo kuma cikin mu mutane ya Adam to shi yasa aiko manzo Allah daga cikin mu din shi yasa kaje yake tunatar da mutane wannan bayar ko laqad manallahu alal mu'mina idh ba'atha fihim rasulan Allah hakika yayi wata irin baiwa ga mu'mine da ya aiko manzo daga cikin su su mutane ya Adam wata aya yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum wani manzo ya zo muku daga cikin ku min anfusikum daga cikin kanunku ku ɗan Adam ba cikin aljannu ko wata halitta daban ba to da yake akwai kira da yake cewa min anfusikum daga cikin mafi darajar ku to nan dai famin namu Allah ya zo mu daga cikin mu ne mu ɗan Adam a tana ya zo mana mursalan yana abun aikowa amma kuma ba gare mu da an kai ko shi ba an fahimta hadda aljannu su ma sun shiga ciki duk aljannun da basu yi imani da Allah ba basu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba basu yi koyi da dabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na tausayi da kuma watan a imani da kuma ayyuka na kwarai da kuma tausayawa su je na cutar da ɗan Adam su je na cutar da duk wata halitta ta Allah ba duk waɗanda basu yi imani da Allah ba kuma basu ba cutar da al'umma ba to alakhira akwai azaba mai tsanani ta bala'i wanda Allah ya tanada masa Allah ya kare mu da mutanen da aljannu gaba ɗaya duk wanda bai imani ba kowanne nan daga cikin su Allah ya tare da masa musiba ta azaba alakhira saboda haka muna fatan Allah ya bamu ikon kiyaye cutar ɗan uwan mu kar mu cuta da sauransu wanda zaka ta gani al'amura sona ta gudana a yanzu ko musamman a cikin aljannu da ana ta samu cutarwa ga ɗan Adam kwarai da gaske kaji sun shiga a cikin waccan da a cikin waccan ne sona cutarwa to wannan duk zalunci ne kuma Allah baya barin shi saboda haka muna nasiha gare su Allah ya ba su ikon kiyaye ya ba su tsoron Allah su je ne shiga cikin ɗan Adam suna cutar da suwa suna sa masa rashin lafiyoyi da sauran abubuwa na cutarwa daban-daban da haukatawa da sauran abubuwa duka saboda haka duk wanda suke wannan to hakika akwai azaba wanda Allah madaukin sarki ya tanada azaba ce ta musiba da bala'i wanda kuma ba ta karewa har abada to saboda haka yana da kyau to Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu iko wa wa rahmatu shi manzo Allah shine rahama min Allah daga Allah maulal khalqi wa bangijin halitta baki daya a azumi yace kai kai mamaki bi khulqihi da girman wannan dabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato dabi'ar manzo Allah wa innaka la ala khulqin azim sallallahu alaihi wasallam wa zakkahu rabbul arshi wa huwa mubarrizu wa huwa mubarrizun wa qarrabahu qurban yahalu li jinsihi wa zakkahu rabbul arshi rabbul arshi ubangijin al arshi wa zakkahu shi yayin mazalla tazkiya shi ya tsarkake shi wa huwa mubarrizun shi wato nan da yace wa zakkahu din nan mazalla ubangiji shi ya tsarkake shi an sa abin da yake ce ma tazkiya tazkiya wato shine kamar yanzu misali sai ka kawo shaidu a kotu sai a ce to ka kawo wanda zai shaidun wannan shaidun din naka na cewa mai gaskiya ne shi mutumin kirki ne to wannan da za ka to shi yake ce mata tazkiya din to nan shi Allah madaukin sarki shine da kai ne ya tsalkake manzo Allah ya tabbatar da adali ne shi kuma sannan shi mai gaskiya ne ko yana fada wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyuha baya magana sai ta wahyi kurum sallallahu alaihi wasallam to wazakahu ubangiji shi ya tsalkake shi wazakahu rabbul arshi ubangijin arshi shi ya tsalkake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mubarrizun shine mai bayyanar da adalcin shi shine mai bayyanar da watan shi fitaccen adali ne shi fitaccen watan mai gaskiya ne don haka wazaka hu rabbul arshi ubangiji al'arshi shi ya tsalkake shi wa huwa mubarrizun shi manzo Allah watan shi cewa shi mabayyanin mai bayyanannen watan fitaccen mai adalci ne wa qarrabahu kuma ubangiji ya kusantar da shi ya gare shi qurban kusantawa wadda ya halul jinsi ta koru ga duk wani jinsin nashi wato yace wa qarrabahu ya kusanta shi qurban kusantarwa ya halul jinsi wata koru ga jinsin shi wai ma'ana Allah madaukin sarki ya ba manzo Allah matsayi da kusanci zuwa gare shi wanda ta koru ga duk wani jinsin dan Adam ko wata halitta a ce gashi ya kusanci Allah madaukin sarki irin yanda manzo Allah ya kusance shi to ta koru babu ba zai yi ba shine wa qarrabahu ubangiji Allah ya kusantar da shi ya qurban kusantawa wanda ya halul jinsi ta koru daga jinsin shi Allahu akbar kan mutu ya ji an ce cewa ai daga cikin mutane da kuma ka dauka ai zaka iya cimma matsayi irin nashi a to ba zan yi ba wa ma waladar rahmanu fa huwa ubayduhu fa jalla ilahi laysa shay'un ka mithlihi to gar ka dauka duk matsayin nan da ake faɗi na manzo sallama da darajar da ake nuhin ya samu na kusanci da manzo sallama to gar ka dauka kuma ana nufin dan Allah ne shi a'a shi wace wa ma waladar rahmanu ubangiji bai haihu ba ar-rahmanu mai rahama don haka fa huwa shi manzo sallama ubayduhu watan bawan shi ne mai kaskantar da kai gare shi don haka fa jalla ilahi kai ubangiji na ya girma ya buwaya laysa shay'un ka mithlihi babu wani abu misalin shi Allah subhanahu wataala wato ne ya ce wa waladar rahmanu ubangiji bai haihu ba saboda haka kaga ne ya kore kar ka dauka wai abin da ake fada na daraja ana nufin wai ai dan Allah ne shi a'a manzo Allah ba dani na Allah ba sai ya ce fa hawa ubaiduhu a shi manzo Allah bawan Allah ne mai kaskantar da kanshi nan shehu radiyallahu anhu ya kawo shi ne da tasgiri ubaidu ko an san abin da ubaidu dan bawa ko karamin bawa mana to nan abin da yasa ya kawo shi da ubaidu ba wai ya kawo shi da niyyar karamtawa ga lamarin manzo Allah ba an fahimta a san da haka a ubaidu na abin da yake so ya gwada mana wai shi manzo Allah sallama shine yafi kowa kaskantar da kai daga cikin bayan Allah din wai wajen bauta din to duk wani mai bauta ma Allah yana kaskantar da kai yana nuna shi ba kowa yake ba shi dan karamin bawa ne shi to bai kai ga manzo Allah ba manzo Allah sallama ya himuna ma ubangiji mudaukin sarki yafi kowa gwada ma Allah shi dan karamin bawa ne shi ya mai kaskantar da kai gari shi ne ma'ana ubangiji shi ne ma'ana tasgiri din ba yana rufin tasgiri ne na karamta ba an fahimta a san da haka kuma ai ana tasgiri ko can na girmamawa ku eh ana tasgiri na girmamawa ku can saboda haka tasgiri yana zuwa shi ma da niyya ta girmamawa ko yanzu misali ko da Hausa mu ayi rumuna irin wannan yau inda mutum zai sayo wata mota irin misali sai a ce ya sayo mota sai miliyan 100 misali yanzu ai yana iya zuwa yanzu ga ba abokin shi ko wani mutum sai ya ce Allah ina dan sayo wata ƴan mota ce kaga ai nan ba da ya ce wasu ya sayo wata ƴan mota ai tasgiri ne ƴan mota din nan amma dai yana nufin kalma ce mai arha a'a yana nufin ya sayo mota mai kyau mai tsada an fahimta ko kuma ya ce zai yi wani babban mutum kyauta ya ce dan kokari ya sayo wani abu mai tsada gaske yazo ya saka ko a leda ko a wani takarda ko a wani abu yazo ya kawo mai cewa zai ga wata ƴar kyauta ko wata ƴar hadiya na kawo amma wannan ƴar din da yace ta karamtawa ce balle a'a ai ya san abin da a ciki shi mai girma ce ko to saboda haka tasgirin nan na girmamawa ne ba tasgiri ne na watan na karamtawa ba don a san da haka to wai ma'ana shi bawa ne wanda yafi kowa daga cikin bayan Allah din kaskantar da kai ga Allah shine fa ubaiduhu din bajalla ilahi kai ubangiji na ya girma ya buwaya laysa shay'un kamithlihi babu wani abu misalin shi a ce ga wani abu ya kama da Allah madaukin sarki babu ko laysa kamithlihi shay'un ko huwa samiul basir walakinna 'ala al-khalqi fadlan wa rutubatan muhammadu dhakal 'abdu duna mushabbahi cewace walakinna sai dai 'ala al-khalqi mafi daukaka halitta fadlan wajen fifiko da daraja wa rutubatan da matsayi to muhammadu annabi muhammadu dhakal 'abdu wancan ba wancan babban nan to shine fi kowa duna mushabbahi ba ya da abun kamantawa manzo Allah kin sallama wato yace walakin ala al-khalqi sai dai mafi daukakar halitta gaba daya duk halittar Allah mutane malaiku aljanu dabbobi duka to manzo Allah shine shine mafi daukaka su fadlan a wajen fifiko da daraja shine fadlan wajen fifiko wurtubatan da kuma daraja daukaka kenan da matsayi saboda haka shine walakin ala al-khalqi sai dai mafi daukakar halitta fadlan wajen fifiko wa rutubatan da daraja muhammadu to annabi muhammadu zakal abdu wancan ba wancan mai darajar nan wace ishara din da yace zaka dincan ishara ce ta kololuwar daraja ta manzo Allah din sallama ko kamar yadda zuwa al-qur'ani alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fi sai Allah ce wancan littafi kuma ga gaban ka littafin wai abin da aka nufi wancan mai darajar can ne ta nesa mai nisan gaske to shine mana yace duna shine zaka al-abd wancan babban bawan nan Allah duna mushabbahi wanda yake ba abun kamantawa da wani halitta ba liza ta maqalbi kad salautu li hubbihi jami'a ihibai wa za duna katmihi yace lizalika liza to saboda haka ne saboda na ga manzo Allah sallama shine mafi daukaka shine mafi daraja shine mafi matsayi a wajen Allah to liza saboda haka ne fa ta maqalbi zuciyata tabbata da su ne ta maqalbi zuciyata tabbata da su ne wato kalmar ta mako waccan kalmar ce da muka ciki abal qalbu illa an yakuna mutayyaman zuciyata ta ke komi ku sai dai ta zama mutayyama abu bautarwa da soyayya manzo Allah da bege ku to shi ita kalmar ce nan liza saboda haka ne ta maqalbi zuciyata tabbata da su ne ta dimo shi tabbata da su ne yace kar salatu hakika na sonce jami'a ahibai dukkan masoyana li hubbihi saboda son manzo Allah sallama wadha amma wannan duna katmihi kuma banda sirrin nashi boyayye shine shehu tijani radiyallahu anhu to ina son manzo Allah sallama dun na sonce duk wani masoyinawa gaba daya na watsar da su ba ne ba su soyayya ta da su dan da su misali ba ta manzo Allah ne kawai nake so sai dai babban sirrin nashi da boye din shine shehu tijani to shi yana ciki Allahu akbar amma dai manzo Allah sai shine gaba din to shine ma'anar liza saboda haka ne ta maqalbi zuciyata ta watan bauta da son manzo Allah sallama kar salatu hakika na sonci jami'a ahibai dukkan masoyana li hubbihi saboda son manzo Allah sallama wadha wannan duna katimi amma banda sirrin da nashi boyayye din nashi ne shi wutjani radiyallahu anhu fama shaqa qalbil gidu mal gidu balaha sarabul ladata hal aminal munazzahi yace yace watan fama shaqa qalbil gidu yace algidu mani imtan mata fama shaqa qalbi bai begantar da zuciyata ba inji ina son su ba yace malgidu kai menene mani imce mace bala kai watsar da irin bata can ba komai bace ita sarabun kawal wanne yace kawai ma na ruwan hanya ruwan kwalta ko ladada hal amini nangun ambaton manzo sallama al munazzahi abun tsalkakewa kuma yana zo al munawahi ko watan abun dauka daraja oke al munawahi ga can gaba ko wato yace algidu algidu wato shine yace mani imtan mata wai ma'ana shine wai mata nan domin ka san ka mun sani can kamar su mun fada a ce akwai wadansu mata yayi wadanda su aljahiliya matan masu kyau ne suna jin dadi suna watan ambaton su da alfahari da su da kuma soyayya da su ko saboda tsananin kyan su duk mun sha karanta ta mun ga ci kuma za mu ta haduwa da irin su ne to nan ga gidu mun haɗe shi ko irin su gidu din irin su Laila su Maila su Tandami da sauran su da waɗanda mun ka ambato ta a baya to duk shine shehu kai kawo su da irin wancan din in su waɗancan Laraba na jahiliya su ne masoyan su su suke wakewa suke kaza to shehu ce wannan waka mana wannan shirin banza ne wannan banza Allah shi abun su din to ba yana nufin sai su ba yana nufin wai duk wani abun su ko menene to manzo Allah shine masoyina ba wancan abun ba to shine algidu mani imtan mata kyawawa fama shaka kalbi busu begantar da zuciya ta yanzu ina shauƙin su in taya musu ba saboda haka malgido wai menene ma mani imtan mata balha kai bar wannan mace mai kyau watsa da su shin ba komai suke ba sarabun kawalwal ne yace an san kawalwal ne kawalwal ne shine kamar yanzu in kana tafiya akan titi in kana tafiya ai zaka rika hange can gaban ka sai kai kamar ruwa ne a can kwance ko amma in ka zo kana ganin ruwan babu to shine zaka ji alƙur'ani cewa ko kasarabin biqi'atin yahsabuhu zama'anu ma'a yawa to shine sarabun su waɗannan mana imta mata ai kawalwal ne ce ko sai ka zo ka gano a shi shirmi ne ba komai bane ba ladada hal amin nan gun manzo Allah sallama ai ana magana manzo Allah ba komai suke ba su al munazzahi abun tsarkake waɗannan manzo Allah sallama tasallaitu al-laila wa maila wa tandami bi daha aminillahi bil munawahi yace tasallaitu ni kan nasuwanci an laila daga son laila wa maila da son maila wa tandami da son tandami bi daha da son manzo Allah sallama da son ci ne ba su aminillahi manzo Allah din masoyin Allah hibbi masoyina al munawahi abun daukakawa dinnan abun daukaka daraja ko ma bayyana daraja ko yace ta sallaitu nasuwanci Allah ila daga son Laila matar da ake ce ma Laila wa Maila da matar da ake ce ma Maila watan dami da matar da ake ce ma Tandamu duka nasuwanci daga bari su ni ba ruwa na da su ni ba su gaba na ba da wani suwanci son wayan ma mai zuciya ta fi daha aminillahi da daha mai suna daha aminillahi amintaccen Allah sunayya soyayya ta ita ce share man duk komai gaba dai habbi manzalla masoyinan nawa al-munawahi abun daukakawa nabizi wa khamrid dahara sardu madihi وذلك حسني وهو جيشي لنصره نبيذي سمينا وخمري دقياتا الدهر رتصوان زامني سرد مديهي جير يبونشي صلى الله عليه وسلم وذلك وننكما حسني شيني كتنغاتا بيني نوان لكي شغاء امبوي وهو جيشي كما شيني رندوناتا ودنكي امباني لتل لنصره دون تيمكم من زالة سلامة لكما الدين المسلنشي وتوشي نبيذي سمينا يبون من زالة سلامة tsime an sani a lokacin Laraba suna hada ko su inabi su dabino da sauran abubuwa suna hada tsime mai dadi suna sha yan a yanzu ne mu kuma sai mu ce kamar yanzu ka dauko su maltina su madrafika hada da sauran abubuwa ko ka sha ka ji dadi kayan sanyi din nan dai to shine shi wai ce to ni waɗannan kayan sha waɗanda aka sha a ji dadi to ni yabo manzo Allah shine nake sha ina jin dadi shine nabi zai tsime na wa khamri kuma da giya ta ma'ana abinda su kuma wasu kaga suna shan giya su kuma ita suka sha su tahi can watan a hankalin su ya tafi ya bace gaba ɗaya kwata-kwata ba su tare da shi ya sun sha wannan giya to sai ya ce to ni giya ta wanda nika sha an bace gaba ɗaya kwata-kwata in ji na dimoci na gigici to yabo manzo Allah sallama shine soyayya ta da nayi shi to soyayya ta sai ta motsa shi kenan kuma da sai ya bace gaba ɗaya to shine da bizi tsimena wa khamri da giya ta addahar tsawon zamani ni sardu madihi jeran ta yabo manzo Allah sallama ni yabo manzo Allah ni su ne wadhalika hisni, wannan kuma shine katangata, shine birni na, shine bene na wanda nake shigewa ciki, ina duk wani abu mara sharri na mara kyau ba zai same ni ba. Wa waje shi kuma shine runduna ta da nasiri don taimakon manzo Allah da addinin shi, domin a cikin yabon manzo Allah ne nake shi watan yabon manzo Allah sallama, da kuma ya hada soyayyar manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama, sannan da kuma taimakon addinin musulunci, domin zaka ji ko muna za mu ci nan gaba, muna yin sallah kamar yadda manzo Allah yake yin sallah, azumi, zakat, duk zai ambace mu da wannan abun gaba daya. Kaga da taimakon addinin da taimakon manzo Allah duka suna ciki, ya cewa ka tashi radiyallahu anhu kina shehu kafani iftikharan fi hayati wa ba'daha bi anna nabiyyal mustafa khairur rusulihi, shiwe ce kafani iftikharan, kai ne hoya ishe ne alfahari, fi hayati a cikin rayuwata, wa ba'daha da ma bayan rayuwatawa, shine bayan na mutu kenan. Menene abin da ishe ne alfahari? Shine bi anna nabiyyi, cewa annabi na almustafa abun zabi, khairur rusulihi, fi yayin manzanin shi, to shine annabi na, ni shi ya ishe ne alfahari a ce duka an kai wa al'ummomin da suna gabata da duk manzannin da Allah ya aiko, amma ni sai Allah ya aje ni, bai kawo ni ba sai ya saka ni cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanga abun ya ishe ni alfahari, ni shiru a ce ni ina cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ishe ni alfahari, ba da cikin al'ummomin can da suna gabata na annabi Muhammadu nake shugaban nasu baki daya sallallahu alaihi wasallam, to ka fani iftikhar, ya ishe ni alfahari, fi hayati a cikin rayuwata, ko ba ada hada bayan ta cewa bi annabi, wai annabi na almustafa shine annabi Muhammadu abun zabi, khairu rusulihi, fi yayin manzannin shi, to wannan shine alfahari na ni. Wa anni ubaidullah atlu kitabahu wa zalika fakhrun ayyu fakhrinka adlihi wa anni, shehu yace hakika ni ubaidullah ni dan karamin bawan Allah ne, atlu kitabahu kuma ina karanta littafin Allah, wa zalika fakhrun, ka aiku wannan daraja ce da matsayi, ayyu fakhrin, wace irin daraja ce ka adlihi a kamar irin wannan ne, shehu yace wa anni ubaidullah ni dan bawan Allah ne karami, atlu kitabahu kuma ina karanta littafin Allah. Kaga nan shehu radiyallahu anhu yana magana cewa yana raddi da kai ne ga waɗanda suke ce mashi Allah, ko da ma duk wani wanda ya yarda da suna ce mai Allah din, ko su ce shehu yace su ce mai Allah din, ƙarya yake shehu, yana raddi gare su gare kai ne. Wa anni ubaidullah ni dan ƙaramin bawan Allah, kuma hadda tasgiri ne ya kawo, in ya ambaci tasgiri a waje na shehu radiyallahu anhu, to tawazu'i ne da ladabi ga Allah subhanahu wataala, saboda haka ni dan ƙaramin bawan Allah ne, niya atlu kitabahu kuma ina karanta littafin Allah. Sai kuma shehu ya ce yanzu wa zalika fakhrun, ka ai wannan abun alfahari ne, ko shine ma'anar daraja din, wannan daraja ce abun alfahari, shine wa zalika fakhru, ai wannan daraja ce abun alfahari, ayyu fakhrin, wata irin abun alfahari ne, ka adalhi, kamar irin wanga a ce mutum bawan Allah ne shi, kuma yana karatun alqur'ani, to kaga ne shehu yana karatun alqur'ani, kuma kaga yanzu da irin karshe da ke ko salatul fati ta alqur'ani, wai aka ce wa an ci kuma wai a jawahir bani saboda kariya, to yanzu da Allah in akwai abin da yafi in salatul fati ta alqur'ani, shehu ina ruwa ai da ba sai ya tsaya karanta alqur'ani ba, ko da sai ya zauna ya karanta salatul fati din, amma da yake ƙarya ce ba haka abin yake ba, ko can ba abin da yake nufi kenan ba, saboda haka shi yasa kaga yana ba ƙarami ya haddace alqur'ani, ƴaƴa ne suka ta haddace alqur'ani, almajiri ne ga suna ta haddace alqur'ani, ka ko san da akwai abin da yahi alqur'ani salatul fajr ta, ai ba sai in da rika sun hadda kansu wajen hadda alqur'ani, sun yi kowa hadda alqur'ani, kuma hadda ta tsakani da Allah, ba zan dai a ce musabaka ba, an fahimta, masu shiga musabaka sai dai su shiga ne cikin mutanen mu, ba don kai ba zan so gwada musu, to an iya din, an fahimta, ka su dauka su kare na iya, kuma alhamdulillah ko sai kaga a tai ai hatta duniya sai da musu canye, ko tunda mu kan mazan zan fara ba za mu manci da wannan ba, ko muna da gwani a wannan jiha ta mu, Malam Sadiku Sadiq ko wannan sanane a duniya gaba daya yayi wani daya, ya aka je musabaka da yayi wani daya a zawo shehu Balarabe Guso, a nan dalibi ne a gidan ku, saboda haka ba amma ainihin wai dan gida dalibi ne a gidan, to muna godiya ga Allah, saboda haka karanta alqur'ani ba a gwada mana karatu alqur'ani, alhamdulillah za ka ga in ma a fassara shi ne shugabannin malamu su ne masana alqur'ani din, yawa amma dai mu ɗan ɗaliban su ne ɗan kanana muna ne dai muna koyo, Allah ya fahimtar da mu ɗin ya samu gani don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka shi wace wa anni ubaidullah ni dan karamin bawan Allah ne, atlu kitabahu ina karanta littafin shi, kuma to wannan ya isa ya zama raddi ga masu ce ma shehu Allah, shehu ya ce masu ƙarya suka yi, shi dan karamin bawan Allah ne shi cikin tawazu'in da yake yi, shi wace gaba da cewa wa inni wa in kuntul akhira zamanihi la arju bisharatil aminin sahbihi, wa inni ni wa in kuntu ko da yake na kasance al akhira zamanihi a ƙarshen zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ban zamo daga cikin sahabbai a farkon shi ba, to la arju, amma duk da haka ne ina fata ina kaunar in shiga bisharatul amin cikin bisharar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li sahbihi da yake sahabban shi, wato yace wa inni ni wa in kuntu ko da duk da yake na kasance watan al akhira zamanihi a ƙarshen zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, na zamo a ƙarshe ban zamo a farkon watan cikin sahabbai ba wanda sun kai rayuwa lokaci ɗaya da shi ba to amma duk da haka la'arju ina fata ina kaunar in shiga bisharatul amina cikin bisharar nan ta manzo Allah sallama wanda yayi li sahabi ga sahabbai ne ga bisharar nan zai ambata mana sayati zamanun la yazalu wa ummati wa ma qala fi isa suluwan li hizbihi yace sayati zamanun hadisin nan da manzo Allah yake cewa zamani zai zo har zuwa ƙarshe sannan la yazalu da kuma hadisin da yake cewa la yazalu watan wanda yake cewa la yazalu ko kuma la tazalu da'ifatun min ummati har zuwa ƙarshen hadisin shi ma wa ummati da kuma hadisin da yake cewa ummati kalmadar har zuwa ƙarshe shi ma sannan wa maqalifi isa da kuma abin nan da manzo Allah ya faɗa a cikin ashani annabi isa shi ma wanda yake cewa layudra kannal masihu min hadhihi al-ummati aqwaman zuwa ƙarshe shi ma yace wa maqalifi isa da abin da ya faɗa cikin annabi isa suluwan don watan tubi bakin ciki li hizbihi ga jama'a tai to shine zai mana bayani wannan baiti ya taro waɗansu hadisai ne guda hudu wanda wannan baitin ɗaya da shehu radiyallahu anhu mata anan din wato shine yace sayati zamanun wannan sayati zamanun din nan yana ishara ne zuwa ga wani hadisi wanda shine hadisi na farko kenan wanda wannan baitukan ya taro din wanda wannan baitin ya taro din shine wannan sayati zamanun din da ya faɗa wato yana ishara zuwa ga wani hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa sayati zamanun al-akhizu fihi bidinihi kalqabil adal jamri lil'amil fihi ajru 50 a wata ruwaya kuma ajru 70 sahabbai suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama minna aw minhum sai manzo Allah ya ce musu bal minkum wato shine hadisin da yake cewa sayati zamanun yace manzo Allah ya ce wani zamani zai zo kaga yana gaya musu a can gaba ne za a yi shi ba a wannan lokacin da suke bane a nan gaba ne za a yi wannan zamani din bayan wucewar sahabbai kenan to shine yace sayati zamanun wani zamani zai zo wanda shi wannan zamani al-akhizu fihi bidinihi wanda yake riko da addini na cikin wannan zamani to kalqabidi alal jamri kamar wanda ya damka ne bisa ga garwashin wuta saboda haka lil'amil fihi ga duk wanda yake yin aiki a cikin wannan addini wato wanda yake aiki da addinin nashi din to yana da ajru 50 ladar mutun 50 wata ruwaya kuma ajru 70 wato ladar mutun 70 to sai sahabbai suka ce ya rasulullahi shin yana da ladan mutum 50 minna aw minhum shin mutum 50 din na daga cikin mu sahabbai ko ko daga cikin su wadancan zamanin wadanda za a yi din qala sai manzo Allah ya ce musu bal minkum a daga cikin ku dai ku sahabbai wannan zamanin wanda za a yi to za a cimma wani zamanin nan gaba wanda duk wanda ya riko da addini ne yana aiki da addini ne a wannan zamanin to yana da ladan mutum 50 daga cikin ku sahabbai na Allahu akbar kaga ba wai ana rufe misali wanda ya samu wannan din yafi sahabi daraja ba a'a lada ce akai magana lada daban kuma daraja daban daraja ta su sahabbai tana nan a daraja kan ba za a ci musu ba amma wajen lada ake magana lada mutum 50 cikin sahabbai saboda wahala aiki da addinin a wannan lokaci din to shine don da yake hadisi yazo da lafazin zaba ɗaya ba yazo da wani lafazin da wanda yake ce musu li'annakum tajiduna fil khair a'wanan saboda ku kuna samun mataimaka wajen aikata ayyuka na alkhairi din wahum la yajiduna awanan amma su ba su samu mataimaka ciki an fahimta wata ruwa kuma abinda yake cewa ya tati ayyamun lil amil fihinna ajru 50 wadansu kwanuka za su zo a nan gaba wanda duk mai aiki da addini ne a cikin su to yana da ladan mutum 50 suka ce minna aw minhum qala bal minkum wannan hadisi haka imamu Abu Dawuda da imamu Tirmidhi suka ruwaita to kaga anan shine yake isharar cewa sayati zamanun wannan hadisin ne to shine shi wa yake cewa duk da yake ni nazo karshe wato kamar da an riga an yi an kare do an kwashi abin da za a kwashe wannan fadala ko to shine shi wace to amma kuma duk da haka nan akwai saura fa yawa ba a kwashe duk duka ba ko ba a canye ba gaba ɗaya ba saboda haka akwai saura saboda haka ga wani zamani zai zo nan gaba to shine shi wace ina gurin to ya zama ina cikin wannan zamanin wanda manzo Allah ya ishara ga wannan hadisi din sayati zamanun zamani zai zo al-akhizu fihi bidinihi wanda ya riko da addini ne a ciki ne to kalqabid al-jamri lil'amil fi ajru 50 ya zama ina samu ladata watan mutum 50 daga cikin sahabbai to kaga nan shine wanda ainihin watan shi wai ka ishara zuwa gare shi wannan hadisi din yace to yana so yana gurin ya zama daga cikin wannan zamanin din wanda za a samu hakan kuma ai kaga shehu radiyallahu anhu ai an yi riko da addini ko wanda ba inda ba a zagaya ba an shiga wurare daban-daban duniya wajen tallar addinin musulunci, wajen a gwada mutane annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su yi imani da shi, su bi shi, su girma shi, su so shi. An yi wannan talla matuƙa da gaske radiyallahu anhu. Kaga an yi riƙo da addini, an shiga ƙasashe an da kafirai ko arna. To wannan shine shi wai ka ishara zuwa shine wannan sayati zamanin din, yana ishara ga wannan hadisin kenan. Sannan nabi kuma da yace la yazalu, shi ma wannan la yazalu din yana ishara ne zuwa ga wani hadisi da har yanzu shi ma wanda yazo shi ma da lafuzza mabambanta. Wannan shine wanda yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati, wata jama'a daga cikin al'ummata ba za ta gushe ba, zahirina alal haqqi, suna tsaye bisa ga gaskiya. La yadurruhum man khalafahum, duk wanda ya saba musu kuma bai zai cuce su da komai ba. To wannan hadisi yazo da lafuzza mabambanta, kuma malamai da dama sun ruwaice shi. Al-Imam al-Bukhari ya ruwaice wannan hadisi a cikin sahihi din shi, wanda a cikin kitabul i'tisam, babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu da'ifatun min ummati zahirina adal haqqi zuwa karshe. Ya kawo isnadin hadisin wanda yake tukewa zuwa ga Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, yace manzo Allah sallama yana cewa la tazalu da'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tihim amrulllah wa hum zahiruna. Yace watan la tazalu da'ifatun, waɗansu jama'a ba za su gushi ba min ummati, daga cikin al'ummata zahirina suna tsaye bisa ga gaskiya, hatta ya'tihim amrulllah, har lamarin Allah ya zo musu, wa hum zahiruna suna masu bisa watan bisa gaskiya dinnan. Wannan shine al-Imam al-Bukhari. Sannan al-Imam Muslim shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabul imara, babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu da'ifatun min ummati zahirina ala al-haqqi la yadurruhum man khalafahum, shi ma ya kawo isnadin hadisin wanda shi kuma yake tukewa zuwa ga Sauban, wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu da'ifatun min ummati zahirina ala al-haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrulllah wa hum kadhalika. Wato shi ne yake cewa la tazaru da'ifatun, jama'a ba za su gushi ba min ummati, daga cikin al'ummata zahirina suna watan bisa ga gaskiya, zahirina alal haqqi suna tsaye bisa ga gaskiya, la yadurruhum man khazalahum, duk wanda yake kokarin tabar da suwa to ba zai cutar da su da komai ba, hatta ya'ti amrulllahi, har lamarin Allah ya zo musu, kuma kazalika suna haka din. To kaga wannan shi ma haka Imam Muslim ya ruwaita. Sannan yazo kuma da ruwaya da yake cewa watan shi kuma ta kan sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yake cewa la tazalu da'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillahi la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahiruna 'ala an-nas. Yace don haka la tazalu da'ifatun, waɗansu jama'a ba za su gushi ba min ummati, daga cikin al'ummata qa'imatun bi amrillahi, suna tsaye bisa ga umarnin Allah da lamarin Allah baki daya. La yadurruhum man khazalahum, duk wanda yake kokarin ya tabar da su ba zai cutar da su da komai ba, aw khalafahum, ko kuma duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su da komai ba, hatta ya'ti amrulllah, har zuwa lamarin Allah ya zo, wa hum zahiruna 'ala an-nas. Haka al-Imam Abu Dawud shi ma ya ruwaita wannan hadisin a cikin sunan din shi a kitabul fitani, babu dhikri lifitani wa dalailiha, ana ya kawo shi. Sannan haka akwai al-Imam Tirmidhi shi ma ya ruwaita shi a cikin sunan din shi ma a kitabul fitani, babu ma ja'a fil a'immatil mudillina, haka ya ruwaita shi. Sannan haka nan al-Imam Ahmad shi ma ya ruwaita shi ma a cikin musnad din shi dai, da sauran dai malamai. To wannan shine shi kuma wannan hadisin shine wanda yake ishara zuwa gare shi. To amma kuma akwai ma wani lafazi na ruwaya da yazo la tazalu da'ifatun bil magharibi, haka yazo wata ruwaya la tazalu da'ifatun bil magharibi har zuwa ƙarshen hadisin. Kaga sai ya ce wata jama'a ce a magharibi, a yamma kenan ko, kaga magharibi yankin su shi wata jari kenan radiyallahu anhu, su Maroko, su Algeria da sauran yankunan yankin shine magharibi din. To shine wani lafazin hadisin haka yazo da wannan lafazin, ya ce da'ifatun bil magharibi, ya ce a magharibi wannan jama'a suke wadanda suke suna bisa ga gaskiya din, kuma duk wanda zai saba musu ba za a cutar da su da komai ba cikin lamarin su ba. To alhamdulillah, muna fatan Allah ya tabbatar da mu cikin su. To shine shi yake cewa ina gurin to in shiga cikin wa gaba shara din. To shine wannan din na watan da ya ci lahi zalu din. To shine wannan hadisin da yake ishara zuwa gare shi. Sannan sai wa ummati shi kuma da ya ci, shi ko yana ishara ko zuwa ga hadisin ummati kalmadar, da yace ummati kalmadari, al'ummata kamar ruwan sama suke, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu, ba a iya ganewa shin farkon su ne alkhairi ko ku a karshen al'ummaci tawa alkhairi. To shi kuma yana ishara ne shi ma zuwa ga watan hadisin da al-Imam Tirmidhi yaro ya ci shi a cikin sunan din shi a kitabul amsal sannan wanda yaro ya ci wannan hadisi din haka al-imam ahmad shi ma a cikin musnad din shi ma yaro ya ci shi da sauran malamai to wannan shine shi kuma yana ishara zuwa ga shi wannan hadisin cewa ummati al-ummata kal matsal kamar ruwan sama suke la yudra ba a iya ganewa shin awwaluhu khairun farkon shi shi yafi am akhiruhu koko karshen shi shi yafi haka manzo Allah ya ce misali al'umma ta kamar misalin ruwan sama dace saboda an ka kula ruwan sama ai in ka duba na farko dai ai ba ayin shuka sai an same su ko ba zai yi ai shuka ba sai an samu watan ruwan sama sannan ai shuka to ga an kai shuka ta hito shin to kuma in ba a samu ruwa na karshe ba fa an ya ko kayan gonan nan ko suna yi su yi kyau su yi kwaya a samu abin da ake so ai mun gani da dama wani lokaci Allah yana kawo jarabawa ga ko ga wasu ga al'umma sai a samu ruwa farko shuka ta tsaya an yi komai karshe kuma sai ruwa su dauki sai kaga shuka duk ta lalace ku to shi ne ce to al'umma ta haka suke ba a iya ganewa shin awwaluhu khairun am akhiruhu farkon su ne alkhairi ko karshen su ne a wata ruwaya kuma abin da yake cewa khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wasatiha alkadir wata ruwaya cewa yi khairu ummati fi yi al'ummata daga cikin al'ummata ma'ana wanda sun kafi shine awwaluha ce farkonta wa akhiruha da kuma karshen ita al'ummat din sannan ya ce wa fi wasatiha alkadir a tsakiya ta amma akwai gurbata ma'ana akwai abubuwa marasa kyau a tsakiya amma dai da farko da karshe to su ne alkhairi to yanzu kaga nan in muka duba a can din kaga ya ambata mana cewa zamani zai zo ga waɗancan mutanen kuma zamanin nan ba a kayyade shi ba ba a kayyade shi an ka ce cewa ai lokaci kaza ne zamanin sahabbai da ko zamanin tabi'i da ko tabi'i tabi'i a kowane lokaci zai yiwu waɗannan jama'a da a same su a kowane lokaci tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaice ba yace sai lokaci kaza za a yi su ba a bai kebanta da waɗansu jama'a ban da su a ko wani zamani Allah madaukin sarki zai iya kawo su da wannan lokacin to kaga sannan to wannan kaga mun ji waɗannan hadisin na uku kenan ku to sai na hudu din ya ce wa maqala fi isa da kuma abin da ya faɗa a cikin sha'anin annabi isa alaihi salatu wassalam to shi kuma har yanzu shi ma yana ishara ne shi ma zuwa ga hadisin da yake cewa layudrikannal masihu min hadhihi al-ummati aqwaman annabi isa alaihi salamu zai riski waɗansu mutane daga cikin wannan al'umma tawa waɗanda innahum su waɗannan mutanen da zai riska lamithlukum kawai misalin ku ne ku sahabbai na aw khairum minkum subhanallah kaji ma shi girma ku sai ce ko ma fiye da kuwa ko manzo Allah ya faɗa haka har su uku wato annabi isa sadda zai taho duniya zai dawo cikin al'ummar gatawa inji shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to la yudrika kana almasihu min hadhihi ummati aqwa man zai isku waɗansu mutane kaga a ƙarshen zamani kenan za a same su kenan tunda ai ƙarshen zamani ƙarshe ne annabi isa zai taho to yace a ƙarshen zai riski waɗansu mutane waɗanda innahum lamithlukum kamar ku suke ku sahabbai na kaga za su samu daraja kenan ko za su samu watan lada mai yawa kenan sai ce aw khairum minkum ko ma fiye da ku wadin Allahu akbar Allah ya tabbatar da mu a ciki don alfarma manzo sallallahu alaihi wasallam da yake mana kyawu zato ai mu a kashi din ko tunda ka daga ba tsakiya muke ba mu ba mai fara cewa zamanin mu yanzu ya ce ai tsakiya ne yake ko yawa ko ba farko muke ba to kaga muna kashi kenan to Allah ya tabbatar da mu cikin wannan ne al'umma to shine yake ko fiye da kuwa da yake hadisin wato ya zo da tsayi kware da gaske a can karshe karshen hadisin sai yake cewa walan yukhzillahu ummatan ana awwaluha wal masihu akhiruha yace walan yukhzillahu ummatan aiko Allah ba zai kunyatar da wata al'umma ba wadda ana awwaluha ni ne farkonta ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk al'umma da shine farkonta to Allah ba zai kunyata ta ba sannan wal masihu akhiruha kuma annabi Isa shi ya karshenta kuma na al'umma kuma a ce ta kunyata manzo Allah ce ba za a yi haka ba to wannan karshen dogon wani hadisi ne dai yake zuwa da haka to kaga nan in muka duba watan wadanga hadisan su ne shehu radiyallahu anhu sai ya game mana nan wajen cikin wannan baitin daya sai ya game mana su baki daya yace to yana gure duk da yake gashi ya zo karshe to amma dai yana gure ya shiga cikin nan ne saboda me saboda wai ba a ci an ka canye ba kanka dauka da an rige an kare din da yanzu ba a samu wace fadala ba a samu wace daraja wajen Allah madaukin sarki an rige an wuce ashe da sauran bayani yanzu ma za a yi ku yawa saboda haka to kaga yanzu waɗannan hadisan su da ke ishara cewa sayati zamanun zamani zai zo kaga sayati zamanun ishara zuwa ga hadisin sayati zamanun al-akhiz fihi bi dinihi kal qabid ala al-jamr lil 'amil fihi ajru 50 qalu sahabbai suka ce manzo sallama minna aw minhum qala sai ya ce musu bal minkum kaga wannan sa yati zamanun yana ishara ga wannan hadisin la yazalu kuma da shehu yace shi kuma yana ishara zuwa ga hadisin la tazalu da'ifatu min ummati zahirina ala alhaq la yadurruhum man khalafahum ko kuma kace la tazalu da'ifatu bil magharibi kuma yanda yazo din kaga shine wannan la yazalu din sannan wa ummati da yace wa ummati din shi kuma ishara zuwa ga ummati kal matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu wannan kenan sannan wa maqala fi isa سلوى لحزبه شكما ينا أشار زوا لا يدركن المسيح من هذه الأمة أقواما إنهم لم يسلكوهم أو خير منكم وأن سوني يكي مغانا شواسا ياتي زمان زامني زيزو واتو إنا قول إن شكتك ونشيني لا أرجو بشارات إنا قونا الإنساء إن شكتك بشارة ننتع الأمين عمين تشع الله مزال لكنا لسحبه يغا سحبانش ده يغا يمسو يكي مسا ياتي زمان وأن زامني زيزو ننقبع الآخر فيه بدينه زوا كرشي sannan la yazalu da kuma hadisin da yake ci musu la yazalu la tazalu da'ifatun min ummati zahina alhaqi na shi mazo karshe ko ummati da kuma al'umma hadisin na ummati kalmatar wa ma qala fi isa da abin da ya fada cikin sha'ani annabi isa da zai riska suluwan wanda manzo Allah ya fada haka li hizbihi ga jama'atai watan dan ya tubi shine suluwan ya fada haka suluwan don ebe watan bakin ciki li hizbihi ga jama'atai su san cewa addinin musulunci zai ci gaba da daukaka zai ci gaba da samun daraja ba zai kaskanta ba yawa to shine yake ishara ga haka sai shi waye addu'a kuma yace fa ya rabbi fasluku bi si wa hizbi siratahu wa law kana qabdul jamli fi qafi nahjihi yace fa ya rabbi ya ubangiji fasluku bi kabiyar dani wa hizbi dani da jama'ata siratahu hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa law kana qabdul jamli ko da ko ya kasance watan damkar watan ko ya kasance ko kamar damkar watan garwashin wuta ne fi qafi nahjihi a cikin bin hanya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ka biyar duniya kuma zai iya dauka fa ya rabbi ya ubangiji fasluku bi kabiyar dani wa hizbi da jama'a ta siratahu hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa law kana duk da yake ya kasance qabdul jamri damkar watan garwashi ne na wuta fi qafi nahjihi a cikin bin hanyar manzo Allah wai ma'ana saboda bin hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam da bin sunnati akwai wahala akwai wuya don ka ci 100% duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai kai ba ka iyawa kai bakin iya kokarin ka kure malaji dai kai sannan ko bayan wannan zaka fuskanci tsangwama a ce ma dan bid'a a ce ma mushriki kila a ce maka abubuwa da yake gaso nan dai marasa kyau duk yayo a zuba maka don kana bin manzo Allah tunda mun zamu ji nan gaba ko baituka da dama inda Shehu radiyallahu anhu yake ta kira yana nuni zuwa ga bin manzo Allah nan in ka kula yana mana baitin nan yana gwada mana lalle bin sunnan manzo Allah sallama don gashi addu'a yake yi ma ya zama da shi da jama'a tai gaba ɗaya bisa ga bin sunnan manzo sallama ko kamar yadda zamu yi tijin gaba a baituka da dama ko idza sara khairun nas sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu idan manzo Allah sallama ya tafi yace sai in bi a baya ne in kuma ya tsaya wani lokaci kuma zan tsaya ne ma kaga wannan duka ishara ne zuwa ga bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wanda yake fada ko yana cewa ayana su halul hazla waqafu muhammadan wa illa tarawni dahara jidda bara'i ya ku mutane ci wallahi ku ba duk wani kakaci ku bi duk wasu manganu na shirme na banza na cika baki da sauransu yace ku zo ku bi manzo Allah ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ku za ku ga ina matukar ku buta gare ku ba ni ba ku in ba ku bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake addu'a fa ya rabbi ya ubangiji fasluku bi kabiyar dani wa hizbi da jama'a ta sirada hanya tai ai ko shi waya fuskanci tsangoma ku ba kalama ba a zamanin shi haka almajiri ne su ma mabiyan shi a yanzu ku ai ga sunan duk wani shidani ya tashi yayi wani shiri ta tashi sai yawo yan bid'a mu shige kaza kaza wannan ba matsala bane duk abin da za su fadi kan mamanci da baitin da zamu kanta da baiti can gaba wata halka ta mai zuwa ko da zaka je yana magana shi wadin yana fada ala annani radin bi anqila jahilun safihun wa in qalu fa taballahu tabba zamu ji shi anan gaba to shine kabiyar dani wa hizbi da jama'a ta siradahu hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama walau kana qabdul jamri ko da ko ya kasance kamar damkar garwashin wuta da fi kafi na hajihi cikin bin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah kabiyar da mu akan haka din alaihi salatul haqqi fi kulli lahzatin ma'al ali wal ashabi wal muqtadi bihi alaihi salatul haqqi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi kulli lahzatin a cikin dukkan kyautawa dukkan halala ma'al ali tare da iyalai wal ashabi da sahabbai wal muqtadi bihi da dukkan mai yin koyi da shi manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama wato shi waye cigaba da as-salati ne dai da saba alaihi salatul haqqi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi kulli lahzati a cikin dukkan kyautawa ido duk wata harara duk wata kyautawa Allah ka tabbatar da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'al ali tare da iyalai wal ashabi da sahabbai wal muqtadi bihi da masu yin koyi da manzo Allah to Allah kai gaisuwa kai salati kai aminci gare su to kaga nan ne dai ko ma'al ali wal ashabi dai ma'al ali wal ashabi haka salatin shehu yake radiyallahu anhu Allah ya saka mu shehu da alkhairi Allah ya kala mana soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mu bisa gaben hanya ta don alfarmasa a wajen Allah muna roƙon Allah ya hada mu da mu baki daya da shehu din radiyallahu anhu baki daya a fadar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.